Sashen Hausa ne na murya Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu a VOA Africa kan mita 102.5 a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM da suka hada da radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Haka kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a duk fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Mazarara assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC a cikin shirin mu na lasariyar yau Asabar 15 ga watan October shekarar 2016 da farko ga kanin labaran duniya.
Wasu ƴan bindigan da ba san ko su wane ne ba sun sace wani ba Amurka ma'aikacin jin kai da ke aiki a jamhuriyar Niger. Hukumar zaben kasar Ghana ta karyata zargin da ake mata cewa dakatar da wasu ƴan takarar shugaban kasa daga zaben da za a gudanar a kasar cikin watan Disamba mai zuwa yana nasaba da siyasa. Kana jami'a a Iraki sun ce ƴan kunar bakin wake sun tada bom da yake dalilin mutuwar mutane 19 a Baghdad babban birnin kasar ta Iraki.
To Allah shi kyauta. Ma'aikatar Raya babban birnin tarayyar Abuja ta dakatar da wasu manyan jami'anta guda 13 bisa zargin cin hanci da badakalar filaye wanda EFCC ke bincike akai.
Ba shakka an dakatar da su ne saboda irin zarge-zargen da ake musu to hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa na EFCC yanzu haka tana gurfanar da su gaban kotu.
To a can kuma jamhuriyar Niger an gabatar da kasafin kuɗi ga majalisar dokoki wato kasafin shekarar 2017 in Allah ya kai mu, amma su ƴan adawa suna cewa
amma abun da sun tara miliyar 551 kenan kunga ba a tara kuɗi ba, amma tunda ana so a nuna ma ƴan kasa kullum mu aiki muke kuɗi ne muna sa, sai a zo a gaya muna abun da ba gaskiya ne ba.
To haka zalika za ku ji cewa wata kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi afuwa ga wasu sojoji guda 54 da aka yanke hukuncin ɗaurin shekaru 10-10 bisa gujewa filin daga na yaƙi da Boko Haram bisa ga rashin makamai kamar yadda suka ce. Haka kuma akwai shirinmu na amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi, amma yanzu ga cikakkun labaran duniya.
Masare, assalamu alaikum. Wasu ƴan bindigan da ba san ko su wane ne ba sun sace wani ba Amurka ma'aikacin jin kai da ke aiki a jamhuriyar Niger. Mahukuntan kasan suka ce an kashe jami'an tsaron da ke tsare da waɗannan ma'aikatan na jin kai bayan sun buɗe wa juna wata tsakaninsu da maharan. An bayyana cewa maharan sun ɗauki ma'aikatan wato Amurkawan ne zuwa makwabciyar ƙasar ta Niger wato Mali, wadda aka bayyana cewa bakin iyakarta ya jima sakewa gaga kuma ana yawan aikata ayyukan ta'addanci a cikin ƴan shekarun nan. Sai dai kawai yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aiki. Ba taɓa samun sace wani ba Amurka ba a ƙasar ta Niger. Jakadar Amurka a jamhuriyar ta Niger ya ce ana nan ana bincike akan wannan al'amari amma bai ba da wani ƙarin haske ba. Hukumar zaben ƙasar Ghana ta karyata zargin da ake mata cewa dakatar da wasu ƴan takarar shugaban ƙasa daga zaben da za a gudanar a ƙasar cikin ƙasar a watan Disamba mai zuwa yana da nasaba da siyasa. Hukumar zaben dai ta dakatar da wasu ƴan takarar shugabancin ƙasar har su 12 cikiku, har da matan tsohon shugaban ƙasa Nana Akufo-Addo a Yangman Rolling, sai kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun adawa National Democratic Party. Hukumar ta ce ta yi haka ne domin ko sun kasa cimma sharuɗin da aka gitta na miƙa takardun ƙudurinsu na takara kafin 30 ga watan Satumba. Hukumar zaben ta ce waɗanda za su tsaya takarar sun haɗa da shugaba mai ci John Dramani Mahmud, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo daga jam'iyyar New Patriotic Party wato NPP, sai Aibo Kobina Green Seat na jam'iyyar Convention People's Party da Jacob Osei wanda ɗan takarar jam'iyya na Independent ne. Mai magana da yawan hukumar Eric Dapasu ya ce abinda hukumar zaben ta yi bai saba wa dokar ƙasa ba kuma dokokin hukumar zabe. Ya ce jita-jitan da ake yi na cewa wai hukumar zaben ta dakatar da wasu ƴan takara ne domin nemo ta alfarma daga wata ko wasu jama'a, wannan kalamai abin kunya ne da Allah wadarai. Ya ce domin gujewa ire-iren waɗannan kalaman ne fa ya sa hukumar zaben ta ɗauki lokacinta domin ƙwanƙwance takardar da kowane ɗan takara ya kawo daidai yadda dokar ƙasa da kuma yadda hukumar zabe ta shimfiɗa. Da kuma sai ba da misalin cewa ƴan takarar shugaban ƙasa ya kamata a ce sun mallaki katin rajista biyu a kowane gunduman mazaɓar, ya ce amma wasunsu ma ba su da katin rajista. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jami'an Iraki sun ce wasu 'yan kunar bakin wake sun tada bom a da yayi dalilin mutuwar mutane 19 a Bagadaza babban birnin kasar. Kana wasu 50 suka samu rauni daban-daban kuma akwai yiwuwar adadin ya karu. Mahukuntan suka ce wannan danyen aiki ya faru ne a yau Asabar sa'ilin da mutane suka taru wurin sallan jana'iza. Sai dai kawo yanzu ba wani ko wasu da suka dauki alhakin aikata wannan aika-aika. Amma kungiyar IS ta sha kai ire-iren waɗannan har-haren da niyyar auna 'yan Shia na kasar ta Iraki waɗanda suke kallo a matsayin waɗanda suke addini ba bisa tsari ba. Wannan dai ya zo daidai ne da lokacin da kasar ta Iraki ke shirye-shiryen kai farmaki ga 'yan ta'adda domin ganin sun kwato birnin Mosul daga hannun 'yan kungiyar ta IS. Gwamnatin kasar Malawi ta bayyana cewa gobe ne idan Allah ya kai mu shugaban kasar ta Atu Peter Mutharika zai dawo gida tun bayan tafiyarsa zuwa taron Majalisar Dinkin Duniya da aka yi cikin watan da ya gabata a birnin New York na nan Amurka. Rashin dawowar tasa ya sa 'yan kasar suna ta tambayar inda shugaban yake tun bayan tafiyarsa wannan taro. Sai dai duk da wannan tambayar da 'yan kasar ke gwamnati ta yi Brisbane bata ce musu uffan ba, abinda ya sa ko 'yan kasar ke tambayar inda shugaban yake shine ganin dukkan shugabannin kasashen duniya da suka halarci wannan taro kowa ya koma kasarsa amma banda nasu shugaban. Kumba Soko wanda shine sakataren kungiyar lauyoyin kasar ya ce neman bayanin da 'yan kasar suke yi game da inda shugabansu yake yana bisa tsari domin ko bai saba wa doka ba. Soko ya ce da yawan 'yan kasar kowa ya zaku ya ga shugaban kasar ya sauka kuma suna jiran su ji bayanin da za a yi musu na inda shugaban ya tsaya bayan halartar wannan taro. Amma kuma fadar gwamnatin kasar bata dauki wannan bayani da kowane irin muhimmanci ba, abinda ya haifar da raɗi-raɗi daban-daban a cikin kasa. Soko ya ci gaba da cewa muddin kuma ba a yi wa 'yan kasa wannan bayani ba, haka za a ci gaba da gudanar da guzuru tsoma game da wannan tafiya tasa da kuma dadewarta. Soko ya ci gaba da cewa ba da wannan bayani ga 'yan kasa yana cikin sharuɗin tantance bayanai game da ayyukan da gwamnati ya dace a ce ta yi wa 'yan kasa. Ya ce wannan yana nufin idan gwamnati na ganin cewa tana aiwatar da dimbin ikonta ne to ta kwana da sanin cewa fa duk wani abu da za ta yi 'yan kasa su ne gaba domin ko su ne suka sa masu sarrafa gwamnatin cikin wannan office. Ya ce akwai buƙatar sanin cewa me ya kamata a gaya ma 'yan kasa game da wannan bayani na rashin dawowar shugaban kasar. 'Yan sanda a arewacin India sun ce turmutsutsin da aka yi yau Asabar ya yi dalilin mutuwar mutane 19. Wannan turmutsutsin da ya faru ne a wajen ibada na Guru Jai Garudej inda dubun-dubatan mabiya addini ke taruwa a Varanasi wanda wani gari ne na mabiya addini Hindu suke taruwa domin yin taro. Babban jami'in 'yan sanda SK Bakhat ya ce waɗanda suka shirya wannan taro na ibada sun shirya inda zai ɗauki mutane 3,000 ne, amma kuma sai ga mutane har sama da 70,000 sun zo wannan taro. Ya ce wannan ne ya sa 'yan sanda suka fara dakatar da wasu mutane daga gittawa kan gadar da za su kai mutane wurin wannan taron.
Labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC daga bakin Ladan Ibrahim Ayawa. Ma'aikatar Raya babban birnin tarayya ta dakatar da manyan jami'anta guda 13 a birnin Abuja bisa zargin cin hanci da badakalar filaye wanda hukumar EFCC a yanzu haka take bincike a kai. Ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da rahoton.
Kakakin ministan Abuja Alhaji Abubakar Sani ya min karin bayani.
Waɗannan jami'ai ba shakka an dakatar da su ne saboda irin zarge-zargen da ake musu. To hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa na EFCC yanzu haka tana gurfanar da su gaban kotu saboda kamar yadda ka sani shi dai jami'in gwamnati akwai tsari na aiki ta ya gudanar da aikin shi kamar yadda doka ta tanadar. To a duk lokacin da aka samu akasin haka to kaga ana ɗaukan matakai ire-iren waɗannan. To wannan har ya kai ga hukumar EFCC ta shigo ciki. To saboda haka hukumar babban tarayya ta ɗauki wannan mataki ne don ta ba ita hukumar ta EFCC cikakken dama ta gudanar da ayyukanta.
Barista Aliyu Abdullahi wani lauyan tsarin mulki ne a Abuja.
Wato mataki na farko takardan da ake kira query, wato takardan tambaya za a ba su awa 48 wato kaman kwana biyu da su yi bayani ba da amsar wannan laifi da ake in ko ba a gamsu da wannan amsar ta su ba
kafin ka ci gaba wannan tuhuman ba wai daga cikin gida ake musu ba hukumar EFCC ce take musu wannan tuhumar fa
hukumar EFCC ai ba ta da hurumin da za ta zo ta dakatar da mutane daga aiki a ma'aikatar da suke sai wannan disciplinary committee ta duba wannan abu sannan ita disciplinary committee din ita ce take da hurumin dakatar da su sai take za ta dakatar da su ka a ga wani
to ne dai kungiyoyin da ke fafutukar yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya suka yi marabalale da wannan mataki kamar yadda Comrade Abubakar Abdulsalam na wata kungiyar da ke rajin yaki da cin hanci ke cewa
kaga kuma hanyar da doka ta baya din nan shine talaka zai iya mai mallaki fili a Abuja to amma wannan hanyar doka da baya din ba a amfani da shi da dadewa sai kaga a wajen ma inda doka ta yadda talaka zai kashe 100,000 ko 100,000 bai mallaki fili a Abuja sai masu kashe miliyan 100 miliyon 50 miliyon 200 da wani abu
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria lallan shugaba
To Allah ya sa mu dace. To wata kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi afuwa ga sojojin nan guda 54 da ta yankewa hukuncin daurin shekaru 10-10 bisa gujewa filin dagar yaƙi da ƴan Boko Haram saboda rashin makamai. Ga wakilinmu Babangida Jibrin daga Lagos.
A wani taron manema labarai da wata kungiya kare haƙƙin bil'adama mai suna Progressive Mind Development Initiative ta kira a birnin Lagos ta bayyana cewa akwai buƙatar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da yi ahuwa ga waɗannan sojoji 54 da aka yankewa hukunci daban-daban wanda kuma yanzu haka suke zaman yari a gidajen yari daban-daban da ke birnin Lagos. Sai dai kuma wannan kungiya ta bayyana cewa idan har gwamnati za ta kama wasu manyan jami'an gwamnatin da ta shuɗe tare da zargin su da karkatar da kudaden makamai da ya kamata a yi amfani da su wajen yaƙi da ƙungiyar Boko Haram bata ga dalilin da zai sa a garkame waɗannan sojoji matasa masu jini a jika da suka yi kukan ba a musu adalci ba wajen tura su fagen yaƙi ba tare da makamai ba. Comrade Abubakar Abdulsalam shine shugaban wannan ƙungiya.
A abin da yasa dole ne mu daga murya akan wannan ko mu tunatar da shugaban ƙasa game da maganan yaran nan yara ne marasa ƙarfi waɗanda sun fito daga family marasa ƙarfi. Sannan na biyu yaran nan sun yi kuka na ziyarci inda yaran nan suke a Ikoyi prison da kirikiri prison da kuma medium prison a Lagos. Kuma yaran nan sun nuna mana ne akan cewa an yi musu wannan hukunci ne bisa cewar sun buƙaci a ba su isasshen makami domin su fuskanci abokan gaban su. To saboda haka bisa haka ne kotun soja suka yi musu hukunci akan shekara 10-10 kowane ɗaya daga cikin su 54.
To sai dai kuma rundunar sojojin Najeriya ta bayyana cewa kawai yanzu bata da hannu a halin da waɗannan sojoji da aka yanke wa hukunci ke ciki kamar da kakakin headquarters tsaron Najeriya Brigadier General Rabe Abubakar ya shaida min a hirar da na yi da shi ta wayar salula.
Sojojin Najeriya duka mun san doka mun san abin da an yi gundun amurcin mai tare da kan laifuka duka wanda ya laifi aka kai shi wajen court martial aka yanke mai hukunci to a ga kes ɗin ya yi ta hannun soja mu da ma Allah ya kare kawai sun yi laifi kuma an kama su kuma an yanke musu hukunci kuma hukunci da aka yanke musu ba hukunci wani wanda aka yi ba tare da ainihin bincike ba an bincike shi kuma an lawyers sun je sun tsankara ainihin waɗannan sojoji sauransu kuma da ƙarshe an ba an yanke musu ainihin an ga musu kamakon su a kai su wannan.
Ko yanzu me wannan kungiya ke fatan ganin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi a kan waɗannan sojoji da aka yanke wa hukunci ga dai Comrade Abubakar Abdulsalam.
Muna umarcin shugaban kasa da yi amfani da ofishinsa da shugaban sojin Najeriya su yi amfani da ofishinsu yaran nan kada a ci da cigaba da ajiye su a wani wajen a yi musu ahuwan a fito da yaran nan ko kuma a bincika yadda aka gudanar da shirin su a baya.
Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos.
To da wannan wakar ta ƴan ƙasar Niger din zamu shiga can jamhuriyar Niger inda zamu ji cewa an gabatar da kasafin kuɗi ga majalisar dokoki ta ƙasar na shekarar 2017 amma kuma wasu ƴan jam'iyyar adawa suna sukar kasafin ga wakilinmu Yusuf Abdullahi daga Yamai.
Kasafin kuɗin na shekarar ta 2017 ya tashi miliyar 1,809.49 na saifa sabanin na shekarar 2016 wanda ya tsaya kan miliyar 1,807.22 na saifa. Hakan na nuna cewa an samu ƙari na miliyan 2,000 na saifa a kasafin kuɗin na baɗi. Garamin ministan da ke kula da kasafin kuɗi Ahmadu Judud ya bayyana wa majalisar dokokin jamhuriyar Nijar cewa kasafin kuɗin na shekarar baɗi zai fi mai da hankali ne kan ayyukan sake farfado ƙasar Nijar da ake kira Renaissance Day. To sai dai tuni ɗan majalisar dokoki bangaren adawa suka yi watsi da kasafin kuɗin. Sumana Sanda shi ne shugaban gungun ɗan majalisar dokoki na jam'iyyar Lumana da ke bangaren na adawa.
Birje da ya wuce kun gani miliyar 1,807 ne. Amma abun da sun tara miliyar 1,551 kenan kun ga ba a tara kudi ba. Amma tunda ana so a nuna ma 'yan kasa kullum mu aiki muke kudi ne muna sa, sai a zo a gaya muna abun da ba gaskiya ne ba. Kenan mu a ganin mu ko yanzu gidan jiya ne za mu koma.
To sai dai a cewar ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokoki bangaren masu rinjaye Adamu na mata,
yana la'akari da mayyan alkawullan shugaban ƙasa da Prime Minister. In kun gane na taka tsamna kenan ba a zure ba, amma kuma ba za a komowa ba bisa ga mayyan alkawalla na ayyukan za a yi ma ƙasa. Dama an ce muku budget prevision ce kenan, kamar hangen nesa ne. Sai shekara ta ce kada in December ya mutu sa'an nan za a yi lisai a yi kasai abinda an ka samu. Amma ikat akwai sarwa ko da kwana 15 nan abu da suna iya sauharu.
Kasafin kuɗin na shekarar ta 2017 na hasashen tattara kuɗaɗe na cikin gida da suka kai miliyar 1,070.00 wanda ke nuna cewa an samu ƙari na kashi 7.93 a cikin ɗari idan aka kwatanta da na shekarar 2016. Sannan a ɓangaren kuɗaɗen da za su shigowa daga waje, gwamnatin ta Nijar na hasashen samun kuɗaɗen da suka kai miliyan 1,614.00. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
To ana fa tare da sashin Hausar ku ne na muryar Amurka a Washington DC. Gashirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Surul Ruwan Ibrahim London garin Wuba Adamawa, mai son sanin abin da ake nufi da kalmar ajami. Da kuma ƙarshen ansar tambayar su Sani Muhammad Chindo da Mudassir Muhammad Tawa Balewa da Babayi Muhammad Arabo da Alhaji Hassan Maiwaya kan giwa game da yadda ake gano ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. To bari mu fara da ƙarshen ansar tambayar su Sani Muhammad Chindo kan yadda ake gano ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. Idan masu tambayar na saurare, to ga tsohon injiniyan hukumar kamfanin man Najeriya NNPC injiniya Hailani Muhammad zai ƙarasa ansar da yake baku.
Rig din na tsakiyar teku yana iya ɗaukan mutane kusan 100. Akwai presidential suit ma a ciki, akwai asibiti, akwai kantin na ci abinci, drilling equipment din, akwai wanda ake kira direct site, akwai drill floor. Duk akan wannan rig din da kuke gani ne akan teku, duk kowanne yana da section nashi. Akwai monkey man, shi wannan monkey man din yana can sama ne kaman tower. Duk wani drilling da ake yi shike bada pipe, ana daga can sama ne zai sako pipe din, sai a ba su akan drill din, sannan ana tura shi ƙasa, shi ana kiran shi monkey man ne. Sannan akwai drilling console, yana kan wannan drilling na'ura din ne kan teku.
Wato wajen taɓe-taɓen haƙar?
Yana wajen taɓe-taɓe na'ura ne. Wannan zai nuna ko temperature kamar zafi, akwai wanda zai nuna yanayin dumama, akwai wanda zai nuna yanayin yanda abubuwa suke tafiya kamar su flow. Sannan kuma akwai engine room, wannan engine room din shine inda na'urar da take duk abubuwan da ake amfani da su na haƙo mai yana cikin wannan engine room ne. Amma kuma yana kan wannan rig din ne kan teku. Sannan akwai mud room, a cikin wannan rig din akwai mud room. Kamar yadda na gaya maka, akwai ɗakuna sun fi 100 a ciki, kowanne akwai na'urori wanda ake aiki da shi. Wannan shine na tabo. Tabon nan in ma daga can ƙasa ne yana fito da wasu sinadarai can daga ƙasa yake turo su, ana ɗaukan misalin shi ana kaiwa lab, ana gwadawa, ana tabbatar da cewa abinda ake nema na ƙasa yana nan daram. Sannan akwai distilter, akwai degassa. Ka san in the process kamar na mai, daga can ƙasa in ana haƙa an sa pipe, to akwai gas, shi kamar gurɓataccen mai yana tattare da wasu sinadarai kuma, banda shi akwai ruwa, akwai gas, akwai wasu yin abubuwa. To yanda gas yake fitowa, akwai degassa, wani na'ura ne wanda yake fito da gas yana tura shi wani waje daban. Sannan akwai blowout presenter, duk wani abu da zai kawo cikas akan yanda ake drilling man. To wannan blower ne ana kiran shi BOP, shi zai dinga kura iska yana cire wasu abubuwa daga hanyar hakan da ake yi. Can ƙasa wajen kilomita 1000 ko kuma 500 ya danganta da kuma yanayin wajen. Sannan kuma muna da ram drilling pipes. Wannan drilling pipes ɗin shine ake sawa akan driller ɗin.
Wato matonin.
Yawwa matonin. Ka san driller ɗin da zai dinga tafiya ƙasa. Yana tattare da na'urori. Akwai ma abin da ake kira Christmas tree. Shima yana kan wannan driller ɗin. Matonin. Akwai abubuwa da yawa wanda yake zuwa ƙasa kuma yana sanar da abubuwan da ake yi daga sama. Don mutane da injiniyoyi da operators suna gane abubuwan da yake tafiya.
Wato kenan injiniya, dabaru kala-kala ne aka dunkula su waje guda ake cima wannan buri na haka?
Yawwa, in ba haka ba ai ba zai yiwu ba.
Ikon Allah.
Kamar yanzu wannan abin da yake tono mai. Yana zuwa ƙasa sai ya dai ya cima dutse. Ko da tsakiyar teku ne kuwa. To kaga in ya cima dutse, akwai yanda za a yi ko a fasa dutsen.
To wata dabara kuma daban.
Abubuwan da ke haƙo man sun fi a ƙirga. Kowanne kuma yana da aikinsa. To, ka gani kuma akwai measurement drilling equipment. Suna kan wannan makan. Yana auna ko menene a cikin rami. In kamar yanzu an je wannan kan da ke haƙo abubuwa ya yi zafi zai nuna. Kuma akwai cooling system wanda aka yi daga nan sama ake turawa don abun ya samu sa'ida, kada ya yi zafi da yawa don kada na'urorin su lalace. So ana controlling kamar ana duk yanda za a yi a ga abubuwan sun tafi daidai. Temperature ɗin bai yi high ba, pressure ɗin bai yi high ba. Haka kuma in aka samu flow abubuwan da ke tafiya a ƙasan ana regulating. An kimanta abubuwan. Sannan in aka cimma mai daga can ƙasa, akwai abin da ake kira flow stations. Kamar yanda nake Abuja yanzu, ana iya samun flow station kamar guda 5 ko 6 haka. Ɗaya kamar mabushi, ɗaya yana yayan, ɗaya yana sileja, ɗaya yana abun nan, wato an samu mai kenan. Kuma wannan man ɗin akwai pumps. Akwai kamar lift pumps wanda suke ɗauko shi kamar, sannan kuma akwai transfer pumps wanda suke turawa. To a nan flow stations ɗin an samu man, kuma akwai tank wanda aka yi ana tura gurɓataccen man nan ko kuma duk wani ma'adani ma akwai inda za a ajiye su. Sannan suna tattare da wasu datti, impurities haka Bature yake kiransu. To a wajen ne za a tantance sai a tura terminals.
Da gwalen man kenan ko?
Yawwa, da gwalen da abubuwa yana tattare da abubuwan. To a wajen za a wanke su a flow stations. Sannan daga wannan flow stations ɗin, kowane flow station sai a tura terminals. Terminals daga wajen ne ake turawa zuwa refineries, inda za a je a tantance crude oil ɗin, a fito da su gas, a fito da su man petrol, a fito da AGO, a fito da dai abubuwa kala-kala sun fi a ƙirga wanda ake amfani da su.
Wato injiniya, kamar yadda ka yi bayani, shi wannan gurɓataccen man ko crude oil, duk lokacin da aka haƙo mai, abin da ake fara samu shi ne shi wannan gurɓataccen mai ko crude oil ɗin ko?
Shi ne.
Ka yi bayanin cewa lokacin da ake haƙo ma'adani, akan rinƙa auna wasu samfur-samfur na alamomin da ke nuna cewa har yanzu shi wannan ma'adinin da ake tunanin akwai shi yana nan. Yanzu shin akwai lokacin da alamomi kuma ka nuna cewa ba yadda ake tsammani ba wannan ma'adinin bashi kamar yadda ake tsammani ya zama na cewa an yi wahalar banza.
Wannan tambayar naka yana da kyau, wato kaga kaman Alex Chad a lokacin shugaba Jonathan an nemi mai a nan Alex Chad din aka zo ana ta cewa ai ana ta bata kuɗi ne kara itace. To shi maganar survey na mai in kai in aka je ana samun wannan sample har aka je ba samu man ba sai aje kusa da wannan kuma region ayi in ka duba kasashe na Africa yanzu akwai kaman wata kasa haka sun yi shekara da shekaru a waje daya in wannan region bai yi ba an yi sample an kai can kasa bai yi ba sai a nemi waje kusa da shi aje kuma a sake ana survey ana nema to gashi sai kaga an cimma abin da ake so.
Ikon Allah. Sai kuma ansar tambayar Relwan Ibrahim London mai son sanin ma'anar kalmar ajami. Idan Malam London na saurare to ga abin da ya sauƙaƙa. Ajami ko ajamiya kalma ce ta Larabci wadda ke nufin bako ko bare ko kuma abinda ko wanda ba Balarabe ba. Sannu a hankali ta samu faɗaɗɗiyar ma'ana ta abinda ba cikakken Larabci ko Balarabe ba. Don haka da aka bullo da dabarar amfani da haruffan Larabci wajen rubutu a wasu harsunan Afirka, musamman ma Hausa da Swahili, sai aka sa ma irin wannan tsarin rubutu suna ajami, wato kamar a ce ba cikakken tsarin rubutun Larabci ba. Shi dai tsarin rubutun ajami ya samo asali ne bayan isowar addinin Islama ƙasashen Afirka. Hasali ma tun a farkon ƙarni na 15 aka fara amfani da ajami wajen rubuta kalmomin Hausa. To sai dai matsalar ajami ita ce rashin cikakken tsari na bai ɗaya. Wannan matsala ta rashin ƙa'idar bai ɗaya ta rubutun ajami ta sa Sannu a hankali ana rage amfani da ajamin musamman ma bayan isowar Turawan mulkin mallaka. Lokacin da su Turawan da cibiyoyin mulki suka shiga amfani da haruffan Nasara wanda kuma ake kira haruffan Latin. Sai dai duk da haka har yanzu akan samu masu amfani da ajamin jifa-jifa. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin injiniya Kailani Muhammad da ke garin Kaduna da kuma wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To madalla Malam Ibrahim, kafin mu ƙare ga takaitattun labaran duniya.
Wasu 'yan bindigan da ba a san ko su wane ne ba sun sace wani ba Amurka ma'aikacin jin ƙai da ke aiki a jamhuriyar Nijar. Mahukuntan ƙasar suka ce an kashe jami'an tsaron da ke tsare da waɗannan ma'aikatan na jin ƙai bayan sun buɗe juna wata da tsakaninsu da maharan. An bayyana cewa maharan sun ɗauki ma'aikatan wato Amurkawan ne zuwa makwabciyar ƙasar Nijar ɗin wato Mali, wadda aka bayyana cewa bakin iyakarta na buɗewa gaga. Hukumar zaben ƙasar ta Ghana ta ƙaryata zargin da ake yi mata na dakatar da wasu 'yan takarar shugaban ƙasa daga zaben da za a gudana a ƙasar a cikin watan Disamba mai zuwa idan Rabbana ya kai mu. Cewa yana da nasaba hukumar zaben ƙasar dai ta dakatar da wasu 'yan takarar shugabancin ƙasar har su 12 ciki ko har da matan tsohon shugaban ƙasar Nana Akufo-Addo a Yangman Rolling. Sai kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun adawa wato na National Democratic Party. Jami'ai a Iraki sun ce wasu 'yan ƙunar baƙin wake sun tada bom da ya yi dalilin mutuwar mutane 19 a Bagadaza babban birnin ƙasar Kana. Wasu 50 sun samu rauni daban-daban kuma akwai yiwuwar adadin ya ƙaru. Mahukuntan suka ce wannan ɗanyen aiki ya faru ne a yau Asabar sa'ilin da mutane suka taru wajen sallan jana'iza. Sai dai kawai yanzu ba wani ko wasu da suka ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan. Gwamnatin ƙasar Malawi ta bayyana cewa gobe ne idan Allah ya kai mu shugaban ƙasar ta Atu Peter Mutharika zai dawo gida tun bayan tafiyarsa zuwa taron Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aka yi a cikin watan da ya gabata a nan birnin New York da ke na Amurka.
To duka duka da takaitattun labaran shirin la'asar ya kammala sai an jima yan Allah ya kai mu da daddare zamu sake dawowa da wani sabon shirin. A madadin shi Ladan Ibrahim a yawa da ya taya ni gabatarwa karanto mana labaran duniya sai kuma wanda ya jagoranci shirin wato Tibahiro Diodone sai kuma injiniyan mu Neo Justin. Ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Musamman lafiya.